A Najeriya dai matsalar rashin tsaron da yana ci gaba da ta'azzara domin ko har yanzu dai wasu jihohi da ke cikin Najeriya dai suna cikin karkar kamar irin su Niger, Zamfara kuma Katsina duka dai waɗannan jihohi suna fuskantar matsalar rashin tsaro koda a jihar Taraba ma yan bindigan dai yana ci gaba da cin karen su babu baka a karamar hukumar Karim Lamido da ke jihar Taraba lamarin da ya janyo a yankin garin Jamaga da ke karamar hukumar Karim Lamido da yan bindiga suka yi nasarar kashe sojoji guda biyu da kuma tarwatsa saurar wanda har yanzu dai sojoji shida sun yi batan dabo ba ma san ina suke ba kamar dai yadda wani wanda ya tsallake da kyar ayin akwai lamarin ya koshe da mana lamarin da ya faru tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba
suna zuwa suna daukar mutane a wajen jami'i
ina ne wajen jin naku
sai kenan
a wani karamar hukuma ne
karamar hukumar Karim Lamido da jihar Taraba
ina jin ka
to yanzu a sallah mutanen nan gari a dirge sun kawo hari ya kai so biyar a garin Dingari ya kai so biyu sannan sun kawo hari a garin Belambon wanda suka yi ta sarakuna guda biyu sannan sun kawo hari anan da zo komodoro kuma sun kaka kai mutane sun kai uku a wuri sannan sun kawo hari a gidi sun kashe mutum biyu a wuri sannan mashiyin kiriya sun kawo hari sun kashe mutum biyu a wuri da yau abin da ya faru a garin Jamaga to yanzu mu suna idan Jamaga kenan sai ga gashi ga barayin nan sun iso sai suka fara sojoji sojojin da suka yi aran jama'a da su sun kashe sojoji ya kai biyu amma sauran ma su ba gano inda suke ba
yanzu ne hali kuje ciki
muna neman tallafi a wurin gwamnati tarayya kuma gwamnati ne ciki ha babu karbin bindiga a hannun su
wani irin bindiga ne a hannun
Alhaji Tanko Andami da ke zama tsohon dan majalisa mai wakiltar Karim Lamido ta daya a majalisar dokoki na jihar Taraba shi ma dai yayi mana karin haske tare da zurfafa bayanai kamar haka
sunana Alhaji Tanko Babu Andami ni tsohon dan majalisa ne a wannan mazaban ba yanda muka iya muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ayi gaggawan kai dauki ma wannan al'umma domin a halin yanzu a yau din nan jajjab gabaki daya ko mutum daya babu a garin ko madoro ko mutum daya babu a garin dalili kuwa shine mutanen nan suna cin karen su ba babbaka suna nan a bodar mu da Plateau suna nan a bodar mu da Bauchi da yake Karim Lamido babban lakal gamman ne tana bodar jihohi kusan uku ko hudu wannan bodar din kusan wayennan mutane sun maida shi kasuwa kawai sai abin da ransu ke so
ko menene ma mahukuntan jihar Taraba za su ce akan wannan batu duba da cewa al'amarin rashin tsaron da ya rade yana ciwa al'umman jihar Taraba tuwa a ƙwarya Alhassan Hamman Gasol dai shine Kwamishinan Ruko na ma'aikatar yada labarai na jihar Taraba shi kuwa cewa yayi
idan an kori ta wannan wuri sai su bulo ta wancan wurin kuma sojoji suka tafi ta wancan wuri suna dawowa wannan wurin ne haka suke ta yi sannan magana kuma yanzu nan sojoji suna ainihin karɓar hukumar takallami an aje sojoji a gojin jiya yin nan gwamnatin jihar Taraba a ofishin sakataren gwamnati ta yi meeting da vigilante wato yan banga da kuma mafarauta wato hunters ta yi meeting da shugabannin su jiya din nan suka yi meeting da shugabannin su a ofishin na sakataren gwamnati akan yadda gwamnati za ta yi ta taimaka musu su shiga wannan wato al'amarin din ai kwanaki sojoji sun kai hari a kambarin a cikin kambari har da jirgin sama an kori wayannan mutane an fatake su amma yanzu to sun sake dawo ne
a halin yanzu dai yankin Jabjab garin Billari Baralgo da kuma Jamaga dai da ke Karim Lamido a jihar Taraba dai yan bindiga sun mai da wannan sansani wata karamar kasuwa Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.